matutuwa kamar sauyin yanayi COVID-19 da batun tsaro su ne suka dauki hankali a jawaban shugabannin batun tsaro shine babban abu da galibin shugabannin Afirka suka yi ta magana akai a lokacin da ya nasa jawabi shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce Najeriya na ci gaba da bayyana damuwanta akan safara da aikewa da kuma baza kananan makamai akan batun ta'addanci kuwa shugaban Najeriya ce wayi
terrorism continues to dominate security discourse worldwide in Nigeria Boko Haram
yake ta'addanci na ci gaba da zama matsalar tsaro a duniya a Najeriya ko da yake sojojin mu sun rauda na kungiyar ƴan ta'addan Boko Haram amma kungiyar na nan na gudanar da ayyukanta
Nigeria will continue to work closely with the United Nations counter terrorism
Najeriya za ta ci gaba da aiki da hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya masu yaƙi da ayyukan ta'addanci. Ya ce Najeriya za ta yi amfani da kowace hanya domin yaƙi da 'yan ta'addan Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya da yankin tafkin Chadi da kuma 'yan bindiga a arewa maso yamma da kuma arewa maso tsakiyar Najeriya. Gwamnan jihar Zamfara Bello Mutawalle wanda shi ma ya halarci taron Majalisar Ɗinkin Duniyar ya bayyana mana irin tasirin da matakan yaƙi da 'yan bindiga da gwamnatinsa ta ɗauka suke yi.
Muna samun ci gaba sosai domin sojoji da jami'an tsaro na Najeriya suna ya kokarin su akan waɗannan ɓata gari sannan kuma su kansu al'umma na jihar Zamfara sun ba da goyon baya sosai akan yarda da wannan dokar da muka saka domin kowa ya samu natsuwa sannan kuma su kansu masu agaji na garuruwa suna kokari kwarai da gaske
to sai dai akwai korafin da jama'a suke yi na batun katse layukan waya yaushe ne kake ganin gwamnati za ta tsage wannan dokar ta katse layukan waya
duk wanda wannan rashin tsaro ya taba rutsa da shi ba zai yi korafi ba don da zaka ji yana korafi dama ai ko ina akwai bata gari wannan tsari da muka yi ba wai kowa ke son shi ba domin ba kowa ke son a samu zaman lafiya ba har bisa ga yanzu kaga wani ya hira da ni shi ma yake tambata ta to ya ake ana samun wasu bayanai da ake rubuta to duk wanda ka ga wannan dama akwai yan siyasa da Azzam na Abuja ba abinda suke yi dama su ji abun asha su ji abinda ke irin sa mutane su ji haushin gwamnati mutane gaskiya sai sun ji zafin wani matakin da ake dauka amma babu yadda za mu yi illa a ci gaba da hakuri domin muna neman mafita ce ta ƙarshe ga wannan lamari na rashin tsaro da ke addaba arewacin Najeriya
baba ya ko makeri sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin New York a nan Amurka